daga nan birnin Washington sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa hukumar zaɓe ta baiwa gwamnan jihar Ekiti mai jiran gado Dr. Kayode Fayemi takardar shaidar lashe zaben jihar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. To koya ƴan jam'iyyar adawa ta PDP ke kallon wannan lamari?
Mu ba goromu da wannan satifiki da hukuma aina ta ba, kuma za mu kalubale shi wannan sakamakon zaɓe.
Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka ba mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Kare jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wato kare taron koli da yake da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki da shugaba Trump yake yi bai kashe fusatar da wakilan majalisar dokokin Amurka suka yi ba, inda har jiya Laraba wakilan suka buƙaci bayani daga ɓangaren zattaswa tare da gabatar da sabbin ƙudurori masu gauni da za su ladabtar da Rasha. Amurkawa da wakilan wannan kwamiti suna buƙatar a faɗa musu abin da shugaban Amurka da shugabannin ƙasashen waje ƴan kama karya suka amince a kai a cikin sirri, inji Senator Bob Menendez daga jihar New Jersey, ɗan jam'iyyar Democrat mafi girma a kwamitin kula da harkokin ƙetare a majalisar dattijan Amurka. Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurkan Mike Pompeo zai bayyana gaban kwamitin makon gobe. Shugaban kwamitin ɗan Republican Bob Corker, mai wakiltar jihar Tennessee a majalisar dattijan, ya ce ba ƴan jam'iyyar Democrat ne kaɗai suke buƙatar a ba su ƙarin bayani ba. Da safiyar yau Alhamis, majalisar dokokin Isra'ila ta amince da wata doka mai cike da takaddama cewa Yahudawa ne kaɗai a ƙasar suke da ‘yancin iƙirarin zama ‘yan ƙasa. Dokar ta kuma ƙarfafa kafa sansanonin ‘yan share wuri zauna. Dokar mai iƙirarin ɗiya wuce, wakilai 62 ne suka amince da ita, yayin da 55 suka ƙi. Bayan da aka shafe sa'o'i 8 ana zazzafar muhabara da suka, musamman daga wakilai Larabawa a majalisar. Wasu wakilai Larabawan cikin fushi suka yage dokar, suka ce da kafa wannan doka demokradiyya ta mace, kuma an kai wani mizani na wariya a Isra'ila. Amma Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu ya jinjina dokar a zaman muhimmi a tarihin kafawa da haɓaka ƙasa ta bani Yahudu. A Sudan ta Kudu, sassa da ke gaba da juna da suka yi taro a jiya Laraba a birnin Khartoum sun kasa cimma matsaya kan ɗaunin iko. Ministan yaɗa labarai na Sudan ta Kudu, Michael Makwe, ya ce gwamnati ta amince za ta ƙirƙiro da mukamin mataimakan shugaban ƙasa har 5, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko, amma ƴan hamayya sun isa amince da wannan shawara. Wasu wakilai kaɗan daga gamayyar jam'iyyun hamayya da ake kira South Sudan Opposition Alliance Turanci suna cewa ba abin da suke bukata ba kenan, suna son a kafa gwamnati karama, kamar yadda Edmond Yakani, wakili daga ƙungiyar farar hula wadda ya halarci zaman, ya yi bayani. Idan ka gabatar musu da daftari, abu na farko da za su fara duba shi ne yawan mutane da ke ciki, nawa ne jumlar ta yaya za a raba adadin, ba tare da tunanin ko hakan yana da wani alfanu ba. Wannan siyasar adadi ko yawan mutane da za a dama da su tana da ƙarfi tsakanin ƴan takardar Sudan ta Kudu, ya kane gaya muryar Amurka. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Laraba a birnin Baltimore da ke jihar Maryland ba nesa daga nan birnin Washington ya zama birni mafi girma na farko a Amurka da zai hana wuraren sai da abinci, wato saka lemun zamani da wasu kayan shaye-shaye masu sukari a jerin abincin da ake baiwa yara. Tilas kayan shaye-shaye na yaran ya kunshi madara, ruwa da kuma shaye-shaye daga ‘ya’yan itace da ba a sirka da komi ba. Gidan sayar da abinci da bai mutunta wannan umarni ba zai fuskanci tarar dala 100, kimanin naira 36,000. Sakamakon binciken masana kimiyya ya bayyane yake ɗaya daga cikin manyan dalilai da suke sa yara su yi ƙi, wato su yi ƙiba fiye da kima shine shaye-shaye masu sukari, kuma kibar take janyo kamuwa da cutar siga da cututtuka masu illa ga zuciya da ke kaiwa ga saurin mutuwa, inji kwamishinan kiwon lafiya na Baltimore Dr. Lena Wen. Wannan doka za ta taimaka iyali su zabi tare da la'akari da lafiya cikin sauki. Kasar Belarus ta baiwa tsohon ministan tsaron Ukraine da ake zargi da almubazzarancin kuɗi dala miliyan 2 matsayin wato dan gudun hijira. Tsohon ministan Mikhailo Yezel ya faɗa manema labarai a babban birnin kasar Minsk cewa shi da iyalinsa yanzu suna zaune a wannan birni. Yezel ya rike mukamin ministan tsaro daga shekara ta 2010 zuwa 2012 karkacin shugaba Viktor Yanukovych aminin Rasha. An nada shi jakadan kasar Belarus a shekara ta 2013 bayan da borin jama'a suka hambare gwamnatin Yanukovych a shekara ta 2014 jami'an Ukraine suka zargi jakadan da karkata dukiyar al'umma. Masu gabatar da kara a Ukraine suna son a yi shari'ar Yezel duk da cewa baya kasar, idan aka same shi da laifi ana iya yanke masa hukuncin daurin shekaru 6 a gidan fursuna. Ukraine da Russia suna rikici tun bayan da shugaba Yanukovych ya tsere zuwa Russia daga bisani Russia ta kama zirin Crimea kuma tana goyon bayan yan aware da ke gabashin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, hukumar zabe ta baiwa gwamnan jihar Ekiti mai jiran gado Dr. Kayode Fayemi takardar shaidar lashe zaben jihar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Ita dai jami'ar adawa ta PDP da ɗan takararta Farfesa Kolapo Olabunmi Olushola ya sha kaye a hannun Dr. Fayemi na APC na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben. Ta kuma ce ba da wannan takardar shaida ba zai hana ta zuwa kotun da ta kudura niyya ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan.
Shugaban hukumar zabe ta Najeriya INEC Professor Mahmud Yakubu ne wanda kwamishinan kasa a hukumar INEC mai kula da jihohin Oyo, Osun da Ekiti Yarima Solomon Shoyobi ya wakilta ya mika certificate din ga gwamna mai jiran gado John Kayode Fayemi. Professor Yakubu ya bukaci wadanda basu gamsu da zaben gwamnan ba da su garzaya kotu don a bi musu kadin zaben. To kome yan jam'iyyar PDP za su ce a game da wannan certificate? Alhaji Musa Hamed, wanda aka sani da Musa Kanga, yana ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Ekiti.
Mu ba mu ruwanmu da wannan certificate da hukuma aina ta bashi. Mu muna nan matsayinmu dai na an yi magudin zaɓe, don haka ba ruwanmu da wannan certificate da hukuma aina ta bashi. Kuma za mu kalubalanci wannan sakamakon zaɓe da hukuma aina ta fitar.
To baka ganin cewa ya cika dukkan sharuɗa kuma shi ya samu ƙuri'u masu yawa, shi yasa aka bashi wannan certificate?
Ina gaya mahammakan tambuwar ba zai yiwuwa ba kamin ma a yi zaɓe an shirya da magudin zaɓe matsayinmu na 'ya'yan jam'iyyar PDP an kakkama wasu tun daga shi mataimakin gwamna da wani dan majalisa na jam'iyyar PDP. Ni kaina nan ina daga cikin jigajigan jam'iyyar PDP matsayina na jami'an Hausa community, duk ina daga cikin waɗanda aka kama, kuma duk jam'iyyar APC ta sa an kakkama mu ranar mu a kamin wayo ta biyar saboda yi zaɓe.
Me yasa aka kama ku?
Mu suna ganin jigajigai ne na jama'iyyar PDP idan muna sake ba za su samu yadda magudin su yi nasara ba.
Chiko Malam Nuhu ya ce sun ji daɗin wannan certificate da aka baiwa zababben gwamnan su mai jiran gado.
Alhamdulillah, abu ya yi kyau ya shi sosai.
Menene fatan ku ga wannan sabon gwamna idan ya kama aiki?
Muna kira gare shi da ya kamanta adalci, saboda mun tabbatar da gwamnatin APC gwamnati ne mai adalci, yasa muka fito kanmu da farko domin mu zaɓe ta. Tunda kuma an riga an yi nasara, to muna kira da gwamnatin shi da kokarta da duba koke-kokenmu, musamman mu 'yan arewa mazauna jihar Ekiti, da aka yi la'akari da jihohin kudancin Najeriya guda 6. Ekiti kaɗai ne ba ta da political appointment. In ka duba Legas, akwai mai ba gwamna shawara akan harkokin 'yan arewa mazauna jihar Legas, haka a Ogun State, haka a Oyo State, haka a Osun State, haka a Ondo State, amma Ekiti ne kawai ba mu da shi. Muna shirya rishi kama mana wuri wanda za mu zauna cikin kwanciyar hankali wajen gudanar da kasuwancinmu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambwal. Yanzu agogo anan na cewa karfe 3 da rini da minti 10. Mu shakata da wannan waka. Wala yanzu kuma ga shirin nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a wannan makon ma dai har ila yau ina tare da
Ibrahim Jirmai
barka da shigowa
barka malam Usman
yawa to sanin da kokari kasan abin sai wai hannu ɗaya bai daukan jinka
haka ne
wato labarin da nake son mu danyi shine wanda dinnan ka zunguro mu ran nan kace gafa abin fada
ga abin fada
yawa
kware da suke
eh na wannan ɗan kwalla amma ba bangaren buga tamaula din ba
ba bangaren ainihin buga tamaulan ba wato shi wannan matashi dan shekaru 19 wanda yayi abin mamaki na zo a gani a shi sanin shi ya kamata mu tattauna
kware kuwa
saboda masu saurare su ji
eh gashi kuma kar su ji muna magana a nakasa kuma shi ba nakasa shi ba
nakasa shi ba kware da gaske
eh ba inda yayi tawaya a jikin shi
kware da gaske
eh to kafin sannan ka san ya kamata komai za a dan bada shimfida
haka ne
eh ya kamata dan ji wane ne shi tarihin shi ya kuke fadin sunan shi ne ku ne makalla kwallo
ka san yadda mutane ke fadin sunan misali mu a Hausance
eh
Kylian Mbappe
ake cewa to amma kaga su kuma a Faransawa sunan sai suke ka san da yake KY aka sa L I A N dole kaga ko zamu ce Kylian ne to amma su suna cewa Kylian ne
Kylian
a yanda suke fada harshen su Mbappe
Faransanci ke da dan ba
to shi dai wannan yaron yana cikin matasa ko kun ce mafi kankanta ma kenan a wannan gasar kwalla da aka buga ta World Cup da aka
ko dan ko shi yake da shekaru 19 gare shi
dan an haife shi a 1998 ne 20 ga watan Disamba to wato abin da yasa yake nemi sha'awan dan maganar labarin shi dinnan shine shi dai an haife shi a Paris ne birnin Paris wato a kasar Faransa kenan kuma babansa sunan shi Wilfred sunan baban shi kenan dan asalin kasan kasar Kamaru ne
kasar Kamaru
baban sannan kuma mahaifiyar shi Kylian ko Kylian din yar asalin kasar Algeria ce sunan ta Faiza Lamiri
to Balaraba ce
Balarabiya ce sannan kuma wani abu ka san wai ta Bahaushe ce ya sha a nono to ita kanta tsohuwar yar wasa ce wato tana buga irin handball din nan kwallon hannu tsohuwar yar buga kwallon hannu ce to sai kuma yana dan uwa shi ma yana buga kwallo a duniya wanda amma sun ce adaptive brother ne irin kamar wanda suka suka to wannan dai shine a takeice sannan yana karami sun ce abin da ya fi sha'awar kallo shine wasan kwallon Cristiano Ronaldo wanda yake kallon sa a matsayin yawa shine babban dan wasan sa kuma shi yake kwaikwayo a lokacin kowace kwallo yake shi yake kwaikwayo
to kaga gashi shi ma kwallo ta biya kudin
da kwallo ta biya ai hadda ta rigar da aka sa
kwallo da gaske wato kamar yadda muka fara da farko abin mamakin da wannan dan kwallo yayi shine Usman wasan kwallon kafa na cin kofin duniya nan da aka gama a kasar Russia ka san akwai kudade da ake biyan ko dan wasa wato shi wannan matashi dan shekara 19 cewa yayi gabaki dai abin da mallaka shi da ya samu ta wannan wasa kudan da ya samu
a wannan wata daya
gabaki daya na wannan wasan cin kofin duniya da aka yi
da kyauta da tadaka da komai
gabaki daya dauka gabaki daya ci zai dan idan kawo ainihin masu yara masu bukata ta musamman kananan yara
bayan kasan a farko da aka ce zai shiga maganan asibiti na wanda aka kwantar da su ba su da lafiya to ya tsallaka wurin yara kenan
wannan gaji yara ne masu bukata ta musamman ya kwashe wannan dukiya gabaki daya
na shi hankali to amma kuma Mallam Ibrahim ai zaka ga a baya da ma an yi labarin cewa yana bada wato wannan tallafin amma rabi da rabi
wato kamar yadda kafar sadarwa ta ainihin kasar Faransa ta bayyana ya dade yana irin wannan harka kaga dai shi ma matashi ne
matashi kware ko shekara
ya dade yana irin in ya samu kudi dan dama kaga kamar yadda suka ce yana samun a duk wasa in ya buga yana samun fan 1017 wato kwatankwacin dala 1019,915 kenan
wurin kusan miliyan 6 a naira
kusan miliyan 6 kenan a duk wasan da ya buga dai kenan sannan yana samun irin bonus ake bada irin kudin
irin alakoro
yawa irin ya kai fan 265
fan
kuma
ba naira ba
yawa mai hali ne to kuma an ce daya daga cikin abubuwan da yake so shi yana bala'in kaunar yara yana san yara shi
Allah sarki
yace kuma musamman yaran wanda suke da irin bukata
ta musamman
wato duk yadda
wanda suke bukata a tallafa musu da bukatar musamman din
yawa to kaji duk yadda zai yi da su ya samu irin lafazin da zai musu mai dadi ya dai kwantar musu da hankali shi dai yana da bukatar haka yana son yin hakan
to wai Mallam Ibrahim dama dalilin da ya sa muka dauko wannan da na da kai magana shi nace a kwarai abin magana ne wannan menene abin da ya kamata mu koya ne a wannan abu musamman irin yan kwallaye mu ko da yake yan kwalla fa suna kokari saboda yanzu ka duba ko Kano ai kage yana da irin asibiti zicciya da yara da manya da akwai su da yawa su Okocha su suna da irin waɗannan kananan abubuwan
kware da gaske
shin mutane sauran mutane fa
to gaskiya dai kamata kai mai koyi to bari kafin masu sauraron su ci na san za su ji nawa ne
kudin
wannan kudi da
kware kuwa ai ko ni ka san ba Kano zan so in ji nawa ne
yawa to kaji
jumlar da ya bada gaba ɗaya
yawa to wato ainihin wannan kudi da aka kwatanta su dala 449 da 660 ka gane afan kuma za su kama fan 384
a cikin afan
kenan a naira kuma sun kama zunzulutun kudi har naira miliyan 137
tashin hankali dai ya mika su wanda in ka dauki miliyan 130 da wani abu ka ba mutum daya ai ha abada shi da talauci sun yi ban kwana
da gani to kai Usman in wani ne a irin yanayin nan kana da irin wannan kudin
to mu a kasashen namu wasu ma sun samu na mutane sun mamaye sun kwashe in ka ba wani ma kace gayi nan kai wannan kasasin sai ya cinye
kware da gaske ai rubuta ciki za a yi kansu
sosai kuwa
kware da gaske
to kaga wannan abu ne mai kyau sosai kuma abin da yake da burge na akai shine ka san an fi sabawa da turawa da bada irin charity din nan na maganan tallafi din nan da sadaukar da kuɗi da waye
kware da gaske
to kaga shi wannan dai za mu ce
dan afirka ne
kware ko tunda ma da dan kamari ne
amma ba girmancin bane amma da haka ne
wasa Balarabi ya ce sannan girman cikin Turai ne to kaga shi ya kwashi ko ina
doka da
gani to ga wannan abu ne da duka da mu bakake da farare da kowa mai kamata ya koyi da shi gaskiya
musamman masu hannu da shuni
sosai
da gwamnatoci ya kamata adiba tiba irin yanda dai wannan matashi ya sadaukar da wannan kuma Usman ba wannan bane na fari ana magana tun lokacin nan dama
dama shi
yana ya samu kuɗi sai ya tabbatar
da cewa kusan rabin sa yake bayarwa dama wancan makon ne kafin ka zo min da wannan magana Grace take cewa ai kusan rabin kuɗin shi dama shi charity yake bayarwa to yanzu sai gashi wannan na samun da ya gaba dai ma yace ya miƙa
musu shi gaba ke ya miƙa musu
to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa ai koyi da irin wayannan halayya domin ana taimakawa musu ta irin wannan taimako tunda magana ce ta ilimin su da waye za a saka kuɗin kaga zaka ga ya muka ba su sadaka
kwarai da gaske kuma wato Usman akwai wani abu wanda ya kamata mu duba yawanci da ake korafin cewa ai masu bukata ta musamman suna barace-barace suna rashin irin samun irin wannan
korafin
ke sa
sosai
har su shiga wani mahalli ka gansu a hanya
ka ga
ka da gani
me kafa da ido da komai ma sai ka ga yana bari wanda yana kasa
to
Allah ya sa mu dace Ibrahim nagode sosai da wannan gudunmawa taka
amin malam Usman
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
amma babu sa shashanci ba kana babin sa sakar ce ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tunna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai
kyau tunda sai kai gumi ka sami abin ka she ko kashe shi ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai kyau
a kashe su ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kake she deda din shi in ka sami kudin ka tada inde kai ne ya fada su je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
to yanzu kan a madadin
Ibrahim Jarmai
Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana
za mu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar ƙasar Ghana wadda babban labarin ta shine ayi amfani da tier 2 pension a matsayin tallafi wa ma'aikata wani banka ne wato mai aikin banki ke fada wa hukumar da ke kula da kudin pension haka jaridar ta ce domin ceto ɗiyan Ghana daga tunanin inda za su aje kansu bayan sun kawo ƙarshen yin aikin su babban manaja na Republic Bank tsohuwar bankin HFC kenan Mr. Charles Bunsu ya yi kira ga National Pension Regulatory Authority da ta tabbatar da cewar an yi amfani da tier 2 pension din abinda aka ware a ciki ya zamantowa da zai tallafa wa ma'aikata akan wannan bigiri sai kuma jaridar Daily Satellite wacce babban labarin ta yau shine abin ciki ta yadda motocin gwamnati karkashin mulkin Mahama Occupy Ghana ce ta yi wannan kirar The Chronicle daliban manyan makarantun sakandare sun fadi a jarrabawar fannin English kuma ana zargin sashin sadar zumunta wato social media a matsayin wanda ya jawo haka The Herald tamar hukuma wato Bochaman da sauransu sun handame kudin ruwar kasar Ghana sai kuma wannan labari har yau a cikin The Herald kotun koli ta hango cin hakiko zarafin opuni a cikin shari'ar da ake na dangane da hukumar Cocoa Board Daily Guide waye zai samu babban matsayi na hukumar zaben kasar Ghana sunaye hudu dai sun bayyana har yau dai a Daily Guide an kashi masu fashi da makamai guda 7 a birnin Kumasi Ghanaian Times a ƙara haraji na tsarin inshoran kiwon lafiya na ƙasa daga kashi 2.5 zuwa kashi 3.5 na VAT Hisbag ce ke bai wa gwamnati wannan shawara. The Ghanaian Observer, Occupy Ghana na kira da a gabatar da cikakken bincike game da sayar da motocin gwamnati. Har yau dai a Ghanaian Observer wannan labarin ne. gwamnati za ta kunyata marasa rinjayi yayin da ta gabatar da kasafin kudinta na rabin shekara. Go Street Business Labor Commission na fuskantar karancin kayan aiki. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Sankuri daga nan Katsina ba tsarurar. Dan Allah dan Annabi, ina kira ga mutanen Katsina ko kuma mutanen Najeriya ko kuma mutanen duk duniya, duk wanda Allah ya ba iko yake da ikon aikowa ya taimaka ma mutanen garin Jibiya, saboda mutanen garin Jibiya sun samu iftila'i mai karfi. Dan Allah dan Annabi, wanda duk Allah ya ba iko ya aiko mu taimaka mu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ba shakka ya bungoni ya zama dole muna jinjinawa mai girma shugaban karamar hukumar Macina da ke jihar Yobe Alhaji Idris mai bukar Macina ma akan gagarumin namiji kokarin da yake yi man nashin fada mana ayyukan ci gaba na al'umma a yankin karamar hukumar Macina da ke wayanta.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace kamar kuma ta Balija tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum, sunana Umar daga Lafiyar Yar Yobe. Muna roƙo kar mun sa wannan ga hukumar zabe na Najeriya taimaka tsara wuraren zabe gaskiya wanda muke alu kauyuka yan ba ma samu yin zabe sai ka dai kai na lai kai ta fiya mani sai taimaka tsara wuraren zabe ta fi lafiya daga wani yana lafiya na Yar Yobe.
Assalamu alaikum, kiran Radio Umar Amurka, sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. A yau ina so na yi kira ga wasu motoci masu shigowa suna zuwa ɗiban garawul daga Damaturu zuwa Fataskun su wuce ta jigar Fataskun. Muna roƙon su don girman Allah su yi wa Allah da Annabi in sun shigo gari suna shigowa hankali don irin gurin da suke wannan bai yi tsari ba, kuma akwai yara akwai dattawa suna shigo gari da gudu kamar za su tashi. Dan haka muke roƙon su a kiyaye don Allah don Annabi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kare taron koli da yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki da shugaba Trump yake yi bai kashe fusatar da wakilan majalisar dokokin Amurka suka yi ba, inda har a jiya Laraba wakilan suka buƙaci bayanai daga ɓangaren zartaswa suka kuma gabatar da ƙudurori masu gauni da za su ladabtar da Rasha. Amurkawa da wakilan wannan kwamiti suna buƙatar a faɗa musu abin da shugaban Amurka da shugabannin ƙasashen waje 'yan kama karya suka ƙulla a cikin sirri, in ji Sanata Bob Menendez daga jihar New Jersey, ɗan jam'iyyar Democrat mafi girma a kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje a Majalisar Dattijan na Amurka. Da safiyar yau Alhamis, Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wata doka mai ciki da takaddama cewa Yahudawa ne kadai a ƙasar suke da 'yancin ikirarin zama a 'yan ƙasa. Dokar ta kuma ƙarfafa kafa sansanonin 'yan share wuri zauna. Dokar mai ikirarin ɗiyauci wakilai 62 ne suka amince da ita, yayin da 55 suka ƙi, bayan da aka shafe sa'o'i 8 ana zazzafar muhawara da suka musamman daga wakilai 'yan Larabawa a Majalisar Dokokin ƙasar. Wasu wakilan Larabawan cikin fushi suka yage dokar, suka ce da kafa wannan doka demokradiyya ta mace, kuma an kai wani mizani na wariya a Isra'ila. A Sudan ta Kudu, sassa da ke gaba da juna da suka yi taro jiya Laraba a Khartoum sun kasa cimma matsaya kan ɗaunin iko. Ministan yaɗa labarai na Sudan ta Kudu Michael Makwai ya ce gwamnati ta amince za ta kirkiro da mukaman mataimakan shugaban ƙasa 5 ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko, amma 'yan hamayya sun isa amince da wannan shawara.
Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. In zama da din Sahaba Imam Aliyu da Tani gabatar da shirin, sai Solomon Abo da ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu Darryl Smith. Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.